أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله wannan littafi da muke karanta na Ibn Duraid za mu dora karatun mu inda muka kwana. Ibn Duraid yace ma an safasalun fil kaidi, fasali ne da zai magana akan makirci. Ma an safat ummu sibiyain allati asabat aka akal hilmi wala ma yusdaba. Ma an safa sai kace ummu sibiyain, uwar tawayen nan guda biyu shine ido. Ummu sibiyaini, uwar tagwayen nan guda biyu ita ce ido. Ma an safat bace adalci ba. Allati ita ce wadda fa asabat akal hilmi, tariba jama'a bocin hankali. Wala ma yusdaba, har yanzu bai dawo hankalinsa ba. Har yanzu bai dawo hankalinsa ba. Yana maka magana game da zuciya ko ido, wanda ido in ya ga abu sai ya karkate shi yana son abun. In ma abun ya dace da shi, in ma bai ce bai dace da shi ba. Shi ne ummu sibiyaini, uwar tagwayen nan guda biyu, ma an safat ba sai alalci ba. Allati asabat akal hilmi, wanda ta riba ta ma'abocin hankali. Walam ma yusaba, har yanzu bai dawo hankalinsa ba. Yana nufin dai mata. Yastahayi didan baina afwadika an taqata akal didu ittiyadul mahutada. Istahayi didan, istahayi didan, kiji kunyar bidan furfura mana. Mana idan da zai kyallaro maka yan mata, kana da tijo mai furfura. Idan da zai kyallaro maka yan mata, kaga yan mata kake so, kai yara kake so, yan mata danyu, to da kai Ibn Duraid yake. Ibn Duraid wannan fasalin kamar zai magana game da mutanen da za su rika damuwa da harkokin mata, bayan kuma lokacin su ya kure. Shekarunka sun ja, ka duba yar karamar yarinya kwaila, ka ce ita kake so. Saboda haka Ibn Duraid zai ja maka kunne cewa duk abin da ya wuce ya wuce. Istahayi bidan, ki ji kunyar bidan. Ita wannan furfuraman da take wannan, amma yana nufin ummu sibiyaini fa ido. Ma'ana idan da ya kyallaro yan mata ya ce yana so, to da wannan idan yake. Istahayi bidan, ki ji kunyar furfura mana. Baina afwadika, da yake tsakanin tozan kanka. Alfawd shi ne saman kai, kusan kashi gindigindin kunnen mutum. Istahayi bidan, ki ji kunyar furfura mana. Baina afwadika, da take karkashin gindin kunnenka, ma'ana kanka kina. An taqataqakal bidu, wannan namu na gida ce ya taqataqaka, to taqataqaka ya fi, saboda ai bidan ɗin mace ne. Bidan ɗin mace ne. An taqataqa kalbidu, a ce albidu, fararen ƴan mata. Wannan bidan na farko furfura, wannan kuma bidu fararen mata. To an a ce albidu, fararen ƴan mata. Taqataqaka, ita za ta rika janka. Ikitiya da mahutada, irin jan dabbar hadaya, ko ka ce irin jan ragwallayya. Amma mahutada shi ne dabbar da ake hadiya da ita in an yi aikin haji ake yanka ta. Saboda haka istahayi bidan, ki ji kunyar bidan furfura. Baina afwadika, da take kanka. An taqataqa kalbidu, a ce farar yarinyan nan ta rika janka. Ikitiya da mahutada, irin jan ragwallayya, a ce wata ƴar karamar yarinya ka gani da furfurarka ke gabas da yamma kana tarota, to ka ji kunyar furfurar da ke kanka ba. Haihata ma ashina ahata lazzatan a ɗaraban ba'dal mashibi wal jala. Yake cewa haihata ya nisanta matuƙa. Ma ashina ahata zallata, ma ashina'a me yahubu be yahumuni, ma ashina'a me yahumurin hata, wannan abun zallata wajen kaskanci. A ce yara ƙanana suna ta da girmanka da shekarunka, kaga waccar ka ce kana so, kaga waccar ka ce kana so. Ma ashina hata zallata, me ko nan kaskanci a ɗaraban? Shin akwai wani farin ciki da zaka samu a rayuwa? Ba'dal mashibi, ba'dal mashibi, bayan kanka yayi furfura, wal jala yayi sanko, kai waɗancan shekarun duka baka ji daɗi ba, sai yanzu zaka ga ƴan mata kawai wahalar da kai za su yi. kuma wani abun ka dauka za ka gani sosai ana samun matsala mutum yana da shekaru da yawa ya dan fare wa kananan yara to zaka samu rayuwar sai gabata dadi ko tsakanin su da ƴaƴan su a rika kaiwa ruwa rana ko kuma yarinyar ta ta bashi wahala tana ta juya shi wanda addinin sa in ya garaje sai ya fi karfin sa to shine haihata ya nisanta matuka ma a shi na ahata me yafi wannan abun zallatan wajen kaskanci a daraban shin wani farin ciki zaka samu a rayuwa ba Allah mashi bayan kai furfura waljala kai sanko tunda ka zo kawai ka koma ga Allah ba wani farin ciki da mace zata baka wanda baka same shi a baya ba fasalin istimalil layli wal qamari fasali da zai magana cikin yin amfani da dare da kuma giya yace ya rubba laylin jama'at qudraihili bintu 80 arusan tujtala ya rubba laylin ya rubba laylin mana ya kaumi ne ya dinnan kaumi ya cire a gurin mana ya kaumu ya ku ya kaumu ya ku mutane rubba laylin sau da yawa fa akwai daren da jama'atu da in tattara qudraihi ja qudraihi gaffan sali a gare ni mana da yawa dararen da din raya su shine in tattaro qudraihi gaffan sali a gare ni bintu 80 bintu 80 yar shekara 80 arusan halin kasancewar ta giya halin kasancewar ta amarya tujitala da ake bayyana ta shine zai siffanta giya din mana ya rubba lailin mana ya kaubi ya ku mutane rubba lailin da yawa dare jama'atu qudraihi da in tattaro gaffan sali a gare ni bintu 80 yar shekara 80 arusan halin kasancewar ta amarya tujitala da ake bayyana ta giya ita kadai ce yar shekara 80 ma kuma amarya ce shine bintu 80 wanda ya sha giya gani yake ta duniya ba wani sarki sai shi duk duniya ba wani sarki sai shi ba wanda ya iya sai shi to kaga karshen yaudara da take cikin giya kenan yar shekara 80 ne kuma amarya ce amaryar ma kuma tujitala wanda ake yaye ta kaga ai karshen yaudara kenan la yamliku lima'a alaiha amraha wala yadannis haddira mal muhtaza la yamliku lima'a alaiha amraha ita wannan giya mai kyau ita wannan giya mai kyau la yamliku lima'a alma'u ruwa la yamliku baya mallaka amraha lamarinta alaiha akanta mana giyar bayan an dafa ta tayi kyau ba ai mis din ta da ruwa ba sunka ta ba mana madarar giyar ce ba a mata mis da ruwa ba kaga duk abin da aka hada shi in aka mara mis yana tsinkewa ko kunu aka ya kara masa ruwa zai tsinke to ita ma giyar in aka dafa ta ne kyau to in ba kara mata ruwa ba yadda take to ta fi dadi in an kara mata ruwa za ta rage kyau addiramu wuta addiramu shine wuta al muhtaba wacce take abun hurawa walan yadanni sabata canza wannan giyar ba mana wuta ba dai mata yawa ta bata ta ba shine abdiramu wuta al muhtaba to wannan ma mu nuskar mu ta gida mu kiyaye al muhtaba ba muhtaba ba wanda yake da nuskar mu ta gida sai ya cire wannan dan dake kan wannan kafin din wuta wacce take a bar dafawa a bar rurutawa abdiramu wuta al muhtaba wacce take a bar hurawa walan yadanni sabata bata wannan giyar ba shine abin da yake nufi ma'ana ba a bata wutar da ta fi karfin ta hatta lalace ba to kaga anan wata kila giyar ma in za a dafa in aka bata wuta da ta kone da yawa to wata kila tana rage kyau ko kuma ya zama la yamliku lima'a alaiha amraha ruwa bai mallaki al'amuranta ba ma'ana yana nufin ba irin giyar da ake dafawa da ruwa ba addiramul muhtaba wuta wacce take a bar hurawa lanyi da suna bata gurbata ta ba ma'ana watakila ba yana nufin giyar da ake dafawa da wuta ba qad sana halkan maru lam maktaraha dannan miha ala siwa hu wajtaba qad sana halkan maru a hakika alkan maru ne sai da giya qad sana haya tattaru wannan giyar wala maktaraha lokacin da ya zabe ta dannan biha ala siwa hu yana rowarta a wannan sa wajtaba kuma ya zabe ta hina hiya da'u wa hina biha min da'iha iza yahiju yushtafa hina hiya da'u wani lokacin giya cuta ce wa ahyanan wani lokacin biha da ita giyar ne yushtaba ake neman waraka min da'iha daga cutarta idza yahiju idan wannan cutar ta motsa idza yahiju idan wannan cutar ta motsa saboda haka mai shaggiya in ya dade bai sha ba sai ya shiga wani cikin munan hali eh kaga ita giyar cuta ne wanda ya saba sha ta zama masa masifa ya zama addicted wanda ba zai iya rabuwa da ita ba shi yasa mace maka hina hiyar da wani lokaci ita giyar cuta ce wanda ya sha sai ta cutar da shi wa ahyanan wani lokacin kuma biha da ita giyar ne yushfa ake neman waraka min da'iha daga cutar ta idza yahiju idan cutar ta motsa wanda ya bai yarda bai sha ba kuma in ya shiga wani hali to in ya sha giyar sai ya ji hawar sake to wannan shine abin da yake fada shi yasa sufaye in ka ji suna maganar giya giya a cikin waƙoƙin su ma'ana suna nufin wani abin da ba za ka iya rabuwa da shi ba fahiya tura min dole ahadin in badat fi ka'asi hal a ayunin nasi kala fahiya ita giya tura ana ganinta min dole ahadin saboda tsawon zamani in badat idan ta bayyana fi ka'asi ha a kofinta li a ayunin nasu ga idanun mutane kala sai ga tana dindimi sai ga tana wani baki-baki fatsi-fatsi fahiya tura ita ana ganinta min dole ahadin saboda tsawon zamani in badat idan ta bayyana fi ka'asi ha a kofinta kala sai ga tana dindimi fi li a ayunin nasu ga idanun mutane ka anna karna shamsi fi zuriha bi fi'liha fi sahani wal ka'asi tada ka anna kai ka ce karna shamsi kafar rana fi zuriha a lokacin da take fitowa kai ka ce kafar rana ka anna karna shamsi kai ka ce kafar rana fi zuriha a lokacin da rana take fitowa ikitada tana koyi ne da giya bi fi'liha da irin aikin da giya take fi sahani a cikin kofi wal ka'asi da kuma ƙwarya ma'ana saboda in ka ga rana tana fitowa ba rana tana fitowa da haske da wani fatsi-fatsi ba to kai ka ce rana tana koyi ne da giya ba ma wai giya tana koyi da rana ba fa saboda tsabar washin da ake mata giya duk inda mutum baya tsammani ta kai a wajen mashayanta shine ka anna kai ka ce karna shamsi kafar rana fi zuhuri ha lokacin fitowar ranar ikita da tana koyi ne bi fi'liha da aiki irin na giya fi sahani a kofi wal ka'asi da kuma shi ma dai kofi sahani da ka'asi duka nau'i ne na kofuna sai ka ce a sahani karamin kofi wal ka'asi da kuma babban kofi ko kuma a sahani kofi wal ka'asi shi kuma kwalba kwal ka'asi kwalba yace ta na za'atu ha arwa'a la tasdu ala nadimiha shirwatuhu idza bada na za'atuha ita wannan giyar sai na miƙata arwa'a a wani mutum mai kyan fuska la tasdu wannan bugun marigida ce la yasdu la tasdu ne saboda mace ne saboda giyar mace ne saboda ai yace ka anna tarna shamsu fi zururiha bi fi'liha kaga aikin ta ita mace kenan na za'atu ha kaga mace kenan na mika ta arwa a wani mutum mai kyan fuska la tasu ita wannan giyar bata shishige la tasu sai kace la tasu bata shishige ta kace la yasu baya shishige la tasu bata shishige ala nadihi gane shanta shurwatuhu tarzatsun ita giya idan ta sha lokacin da aka bude ta ma'ana aka bude ta shurwatuhu idan ta sha tarbabin giya idan aka bude ta la tasdu bata yin shishige ala da dai yi gane sha ma'ana an bude ta bata bata jikin mishinta ka anna naurin raudi kai ka ce hasken wannan dausayi din nazmu lafzi ka anna raudi nazmu lafzi lafzihi nazmu tsari na lafzihi ne shan giya nazmu lafzihi tsarin lafazin ne shan giya ka anna kai ka ce nauran raudi hasken dausayi ne magana ne shan giya saboda tsabar yadda take ba su caji magana sa tsarin magana sa kamar haske ne na dausayi murtajila lokacin da yayi barabaya abinda ake da murtajila shine a faɗi magana lokaci guda ka bada amsa ba tare da ka tsaya kai tunani ba shine murtajila irtijali mutum yana faɗan magana kafin ya rufe bakin sa ka bashi amsa kuma saboda tsabar fasahar magana da tsarin ta kai ka ce tsayawa akai aka tsara ta aka rubuta ta shine murtajila au mun shidan ko kuma lokacin da yake shibin waka shine mun shidan lokacin da yake shibin waka awin shada ko kuma lokacin da yake koyar da karatu shine cikiya amma ana nufin kamar koyar da karatu ke lokacin da yake bada wani ilimi ko yake wata cigiya ko yake wata sanarwa eh ka anna kai ka ce rautu nazmu lafzihi tsarin lafazin ne shangiya nauru rauti haske ne irin nafure murtajilan lokacin da yake barabaya au mun shidan ko lokacin da yake sabon waka awin shada ko kuma lokacin da yake sanar da wata kalma ta ilimi wallahu ta'ala alamu